More music at houseofsongs.com.
The way we are buzzing, but it's diva. Dare da ke komai yanau zan yi shi dake marayi tare zan so in mace dake ko ba duhu ta urari da haske ko ba komai ashe zan fada labarin zuciya wannan shi zan jandada kin kwashe komai tilas in fada a zuciyar yake ki ban shi bidda lokacin na ki duniyar ta ki kar da ki bar mai sanki ki bar mama ki zanabi ki zanaje ne fadar ki yara zaman ki sha'anin ki raina da komai duka na baki ki dena raki shakuri minki yan mata kariyar su suka yi ki yawa zuciyar da take sanki ba da wasa ba tabbatar mina mafarkin da ne kanki bai yi ƙarya ba kanki kyandiri kyawun kamalarki ke ce idan duba farin cikinki na wani wallahi ke kadai nake duba sanirwan idaniya farin ciki kan ado da ta'afiya kisha zaman kilafiya sandirwan idaniya barin cikina duniya kisha zaman kilafiya mai kan ado da ta'afiya yara zaman ki kisha aninki raina da komai duka na baki kidena raki shakuri minki yan mata kariyar su suka yi ki komai wuya ba zan bari ki ba komai wuya ba zan bari ki ba
songs.com.